الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تثبت بع الله تبارك وتعالى بصور دكان جنيه مملكة قواد فومي قبادية wanda ya sake kaddara haduranmu a wannan yammaci na ranar Litinin 22 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 8 ga watan 10 shekara ta 2012. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tambaya daya zuwa biyu ba laifi suka iya gabata kafin darasi na yau. Na'am.
Assalamu alaikum.
Alaikum
salam. Kana menene auren mutum da ya saki mata su? Bai san sun kike ta saki mata su ba ne ya saki ta. Bayan ta ida ta gama ita, sai yake cewa shi auren shi a kwatin da shi lokacin da suke jacce ya kuzurta a ran shi ya mai dole.
Wani ne ne ingancin auren da auren mutumin da misali mahaifinsa suka tilasa shi akan sakin matar shi ya sake ta? Dadin fa'ida a nan, duk lokacin da uwa ko uba ɗaya daga cikinsu ya tirsasa ɗan shi cewa dole sai ya rabu da matar da yake aure da ita, haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a kan shi na yin biyayya ga mahaifansa ya rabu da wannan mata ko mun tsananin son da yake mata. An gane ku? Domin Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yadda ya auri wata mata yana tsananin son ta, saboda wasu miyagun halayenta Umar Allah ya ƙara masa yadda shi ko baya buƙatar ɗan shi ya ci gaba da zama da wannan mata, sai ya umarci ɗansa Abdullahi cewa dole ya rabu da wannan mata. Ibn Umar sai ya ƙi rabuwa da ita. Umar ya kai ƙarin ɗan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ma Umar, je kaka gaya masa ka ce ni nace ya sake ta. Gane ku?
Na'am.
Ni nace ya sake ta, ma'ana yayi biyayya ga mahaifinsa. Hadisi ne sahihi. Sannan akwai wani hadisi shi ma ingantacce ne, wani sahabi ya zo wajen Abu Darda ya ce masa, ya Abu Darda, na auri wata mata ina tsananin santa, amma mahaifiyata ba ta santa, ta tilasa cewa sai na rabu da ita, yaya ka gani? Sai ke cewa alwalidu awsadu abwabil janna, mahaifi shi ne fiyayyen kofa ta aljanna, in ka ga dama ka tuzartar da wannan kofa, nan hannunka mai sanda yake masa, inda yana buƙatar ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama, to yi biyayya ga mahaifansa. Don haka kasancewar a inda kawai ba a biyayya ga mahaifi uwa ko uba a inda suka umarci ka dangane da abu wanda yake na saba ma Allah subhanahu wataala, to balantana ma ka gani kana so kafin ka aura idan mahaifanka suka ce su wata musu ba, a matsayin ka na mumini dole ka rabu da wannan mata ka fitar da sha'aninta kai fatan Allah ya canza maka wadda tafi alkhairi. To shine yake cewa wai mahaifin shi suka tirsa samu shi ya saki mata matar shi, wai kuma sai ya kudirta a zuciyar shi cewa ya maido ta. Shin bayan gama idda ya ci gaba da zama da ita ko ba zai ci gaba da zama da ita? Wai ya kudirta a zuciyarsa. Yanda kudirta saki a zuciya baya tabbata sai ka furta shi. An gane ku, sai ka furta shi in ma kai lafazi da shi ko ka rubuta takarda. Haka dan ka kudirta a zuciyarka cewa ka maido matarka wannan bata koma ba, dole sai ka yi lafazi ko ka aikata aikin da zai tabbatar da cewa ka dawo da ita. Shine in ma ka faɗa cewa na dawo da matata kuma an so ka samu shaidu mutum biyu a dare ka shaida musu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ashhidu zawai adli minkum, ko kuma kasancewar in a gidanka take idda kenan idan ka kadaita da ita ka ji daɗi da ita, wannan jin daɗi da kai da ita na nuna cewa ka maida ta, in dai saki ne koma bayan saki uku. Amma dan in kudirtawa ne a zuciya in ta riga ta gama idda ba maganar komawa, in har uwayen sun ba shi haɗin kai cewa zai iya komawa da ita, to dole sai ya sake biyan sadaki an sake ɗaura aure wanda yake na musamman. Na'am. Wai misali kiwon tsuntsaye kamar tantabarai da suke fita suke zuwa gidan mutane suke musu fanna, yaya matsayin wannan kiwon yake? Akwai daukan alhaki a kiwo na tsuntsu da zai tashi ya je ya tsatsayi wani abu? Wannan babu maganar daukan alhaki anan. Shi tsuntsu ba daure shi ba ake sakin shi ake ya tashi ya je ya nemi abincinsa. In san samu ne kai da ka tara tsuntsaye misali tantabarai, ya kamata ka nema musu abincin da zaka ba su, ba sai sun yawo ba sun je suna ma mutane banna. Amma in misali dabba ce wadda an san dabba, in ma ka kora ta ka kai ta makiyaya ko kuma ka daure ta ka kawo mata abinci, to wannan dole ne. Amma shi tsuntsu abu ne wanda yake tashi yaje duk inda ya ga dama, don haka ku masu abu masu kaya ku za ku kula da kayanku. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama shi ne babul muslimin aljanaba, babin da ke bayani dangane da wato wankan janaba kai tsaye insha Allah ta'ala. Yau za mu tashi babin da ke gabansa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu tayammum. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen temama. Menene hukuncin temama kuma yaya kaifiyarta take? Insha Allah ta'ala za mu ga waɗannan abubuwa a dunkule a ƙarƙashin wannan babi. A farko shi lafazin at-tayammum, ma'anar shi a yare na Larabci shine al-qasdu. Al-qasdu nufatar wani abu, kamar yanda Larabawa ke faɗa tayammamtu shay'a ay qasadtuhu, kamar yanda Imrul Qais ke faɗa a cikin waƙarsa a wata riwaya suke cewa ga yanda baitin yake: tayammamtuha min adri'atin wa ahluha bi yathriba adna dariha nazarun ali. Tayammamtuha ma'ana qasadtuha, amma a riwaya ta wadda ta shahara tanawwartuha min adri'atin wa ahluha bi yathriba adna dariha nazarun ali, to a wata riwaya sai aka samu canjin tanawwar tuha sai suka zo da tayammum tuha ai kasar tuha wannan kenan bangaren abin da ya shahi larabci idan muka dawo a shar'anci shi lafazin timama malamai suka ce shine qasdu isali turabi ila alwajhi wal kaffayn bi shara'ida maqsusa badalan an faharatil ma inda ta'addu risti'mali wato nufatar sadar da kasa zuwa fuska da tafuka da sharta waɗanda suke kebantattu masanya wato dangane da tsarki wanda yake na ruwa lokacin da yin amfani da shi ya wuyata in ma rashi ko kuma wani uzuri da ya gitta ma'ana ka nufaci kasa da shafa kenan domin ka sadar da ita zuwa fuskarka wato da tafukanka amma da sharta waɗanda suke kebantattu dan ba haka ba kawai idan mutum duk lokacin da ya ga dama ya ce mama ba haka bane akwai sharuɗa waɗanda suke kebantattu uzurin da ke ba musulmi damar yin jimama kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai ya ce badalan an baharatin ma masanya wato dangane da yin tsarki wanda yake na ruwa inda ta'addu risti'mali lokacin da aka samu wuyatuwar wato yin amfani da ruwan ma'ana wani uzuri ya riga ya gitta ita ce mama abu ce wadda take tabbatacciya a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malaman al'umma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kiyama kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke faɗa a cikin alqur'aninsa ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum ko kuma kafin wannan aya wadda take cikin wato suratul nisa an gane ku wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke nuna ma jama'a ta mu'minai cewa duk lokacin da wato idan lokacin sallaye suka buga basu samu ruwan da zasu yi arwalla da shi ubangiji ta'ala yake cewa to ba laifi za ku iya nufatar kasa wato ku yi timama da ita kamar yanda can ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa farkon ayar cikin suratul nisa يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا wannan aya ita ce aya wanda take tabbatar mana cewa timama abu ce wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana ita da nassi wanda yake na alqur'ani haka idan ka dawo cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min alghaib aw lamastum an-nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min al-aya wadannan sune nassi na alqur'ani wanda ke tabbatar mana da shar'ancin taimama dangane da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce hadisafa ɗaya daga cikin su fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bada labarin wasu abubuwa biyar wanda Allah yake bance shi da kyautar su wanda babu wani ba annabi da ya gabace shi wanda Allah ya masa kyautar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wuju ilati liya al-ardu masjidan wa qabura kasa gaba dayanta an maida mun cewa wato masallaci duk inda sallah ta kama musulmi zai iya dukawa yayi sannan kuma an maida mun kasa cewa mai tsarkakewa ce ma'ana in babu ruwan da mutum zai yi amfani da shi ma'ana arwalla ko wankan janaba to zai iya shafar kasa yayi temama don haka ita temama rangwame ne na Allah subhanahu wata'ala ga bayin sa mu'mini kamar yanda bayan wannan aya ta cikin suratul maida ne Allah ya ce ma yuridullahu liyaj'ala alaykum fid din min haraj ubangiji ta'ala baya nihin wato ya jefa ku cikin kunci ku jama'a ta mu'mini walakin yuridu liyukashirakum wal yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun ubangiji ta'ala na nihin ya sarkake ku ku jama'a ta mu'minai kuma dan ya cika ni'imar sa akan ku kuma dan ku gode masa to dan haka kasancewar Allah ya shar'anta mana temama mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya cika addinin mu kuma dan jin kai game da wannan al'umma dan kyautata mata don haka babu wata al'umma daga cikin al'ummun da suka gabace mu wanda suke tarayya da mu a cikin wannan fadala temama temama khususiya ce ta wannan al'umma an gane ko al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kadai ne Allah yake bunce mu da wannan fadala ma'ana in babu ruwan da zamu yi arwalla ko wanka na janaba zamu iya shafar kasa wato domin mu yi ibada kamar yanda hadisi yake cikin sahihai wanda shine sababin shar'anta mana temama wanda Aisha Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro daga cikin tafiye-tafiyensa take cewa lokacin da muka kasance a wani dawa wanda ake kiran shi albaida tare da cewa lafazin albaida su da yawa larabawa suke amfani da shi a dawan da ba ruwa ba dace ko kuma Aisha tace a wani wuri wanda ake kiran shi da suna Zatul Jaysh a lokacin nan Aisha tace tsakiya ta sai ta tsinki wannan tsakiya kwa Aisha ta arita ne daga wajen yar uwarta ko kuma mu ce yayarta ita ce Asma diyar Abubakar Allah ya kara mata yadda matar Zubair ibn al-Awwa Aisha ta aru wannan tsakiya domin ta yi ado to kasancewar ana cikin tafiya Aisha ta nemi zuwa ta je ta biya bukatunta an yaga zango a wannan dawa lokacin da Aisha Allah ya kara mata yadda ta sauko daga cikin darbuka me ake cewa darbuka shine dan daki wanda ake durawa akan raguni domin mace ta shiga shine ake kiran shi darbuka a Hausa saukowar Aisha take tsakiya sai ta katse bata san da cewa tsakiya ta cire raguni sai ya danne wannan tsakiya Aisha ta je ta biya bukatarta ta dawo me za a yi a wannan dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an danya da zango ne duk wanda yake da bukata ya je ya yi bukatunsa a lokacin nan Aisha za a tafi ta buga aka rasa tsakiya a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsira jama'a gaba daya ya tura wasu jama'a aje a nemo wannan tsakiya ta Aisha aka bi sawun Aisha har inda ta je ta biya bukatarta ba a samu tsakiya ba alhali da wanda suka yada zango wato ba ruwa kuma suma kuma babu ruwa tare da su a lokacin nan jama'a sai suka je wajen Abubakar Allah ya kara masa yadda suka ce ala karama sana'at Aisha bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma ala karama sana'at Aisha suka ce ya Abubakar shin baka ganin abin da Aisha ta aikata aqamat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma tasiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tasiri da jama'ar da suke tare da shi saboda wata insakiyarta. Wannan kasancewar kuka ne na Aisha suka kai ma mahaifinta Abubakar cewa gaya tasiri da mutane dawa ba ruwa kuma mu ma ba ruwa tare da mu ana cikin tafiya. Suka ce masa walaisu alama'in walaisa ma'ahum ma gaya babu ruwa kuma sannan su ma ba ruwa tare da su, yaya za a yi Aisha ta tsaye da mutane? A lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya je wajen Aisha Allah ya kara mata yadda zuwan da yake sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadi'u ra'sahu ala fakizi. Aisha tace sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa akan cinyata yana bacci. Faqala sai Abubakar yace da Aisha ahabaski rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasa walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma. Haba Aisha kin tsida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin tsida jama'a su alhali babu ruwa tare da su da wanda aka yada zango kuma babu ruwa. Qalat Aisha take cewa fa'atabani Abubakar radiyallahu anhu. Abubakar sai ya ringa murarauka ma'ana yana zargina. Wa qala ma sha Allah an yaqula ya fada abinda Allah ya so ya fada ma'ana ya tofa albarkacin bakin sa dangane da murarauka akan irin wannan abu da yawa kana. Aisha tace wa ja'ala yaqulu bi yadihi fi khasirati. Sai Abubakar ya hadu sai yake zungurata da yatsar shi a tsuna ma'ana yana mata kamar cakulkulu. Me yake nihi ta motsa? In ta motsa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai farka. Tace fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala fakhi. Tace wallahi ba abin da ya hana na motsa illa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanshi yana saman cinyata yana bacci. Mu ga yanda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi cakulkulu duk wanda aka ma sai ya zagura, amma duk da haka Aisha ta jimre ba komai ya hana ta motsa illa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada kansa wato da cinyarta. Ni za a yi faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina asbaha ala gairima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari lokacin sallah yayi na asuba gaya kuma babu ruwa, babu ruwa tare da su da wanda aka yada zango kuma babu ruwa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala take yanki sai Allah ya turo da sako shine Ubangiji ta'ala yace wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sayidan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura. Ubangiji ta'ala yace in har kun kasance ba ku da lafiya ko kun kasance akan halin bulaguro ko kuma ɗayan ku yazo daga biyan bukatarsa ma'ana yaje yayi bayan gari ko ba wani aula mustumun nisaa ko kuma kuka sadu da iyalin ku ma'ana janaba ta same ku. Ubangiji ta'ala yace falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku sarkaka da shi. Ubangiji ta'ala yace fatayammamu sa'idan tayyiba ku nufaci wato fuskar ƙasa sarkakakka domin ku shafi fuskar ku da tafukan ku. Usaid ibn Hudayr Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin zababbu wanda ake kiran su da annuqaba daga cikin mutanen Madina waɗanda suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abubakar. Yake cewa wallahi ku iyalin gidan Abubakar, yace wannan ba shi bane farkon albarkanku, ba shi bane farkon albarkanku. Ga ya fa kasancewar sanadiyar wannan tsakiya ta Aisha da ta tsinci Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayar timama wanda rahama ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kyautata ma bayan sa mu'mini har zuwa kiyama a sanadiyar wannan tsakiya da ta tsinci Aisha take cewa bayan an yi timama an yi sallah an shi shirya za a tafi Aisha ta shiga cikin darbuka. Ta da rakuni da ake kawai sai ga tsakiya a kasar shi, ya danne ta da kirjin shi. Me za mu iya dauka na darasi a nan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan kanshi bai san gaibu ba, inda ya san gaibu zai ce ku je ku ta da wannan rakumin tsakiyar tana karkashin shi. An gane ku? Don haka sanin gaibu abu ne keɓantacce ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Bayyana tarayya da kowa daga cikin bayinsa, mala'ika daga cikin mala'iku, ko manzo daga cikin manzanni, ko salihin bawa daga cikin salihan bayi. Wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asu. Wannan dai shine sababin wato shar'anta mana cimama. To dan haka kamar yanda bayani ya gabata, hususiya ce ta wannan al'umma. Dangane da shar'anta mana cimama, akwai hikimomi kamar guda biyu. Hikima ta farko, wato sarki da ruwa shine asali dangane da wannan al'umma. Farko dai abinda Allah ya shar'anta mana in lokacin sallah yayi shine mai arwalla, kamar yanda yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay. Wannan shine asali, an gane ku, dangane da wato wannan al'umma shine in lokacin sallah yayi ayi arwalla. To dan haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala a lokacin da muka rashi ruwa, sai Allah ya canza mana ga abinda zamu yi ita ce timama. Wanda in muka kalli cewa kasa ita ce tushen halittar dan Adam, domin Adam alaihi salam Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce shi da kasa. Don haka wannan na nuna mana ashe ibadar mu gaba ɗaya tana kewayo ne tsakanin waɗannan abubuwa biyu. Abu na farko wanda shine tushen halitta, abu na biyu wanda rayuwar ɗan Adam ba ta yiwuwa dole sai da shi, shine ruwa. Kenan ruwa shine kiwamul haya, abinda rayuwar ɗan Adam ke tabbata da shi. Don haka aka shar'anta mana in lokacin sallah yayi mu yi arwalla. In babu ruwan da zamu yi alwala, ko akwai wani uzuri ya gitta wanda ke hana mu yin amfani da shi, kenan sai mu koma tushen halittar mu, shine yin amfani da kasa, mu shafi kasa, mu shafi fuskar mu da tafukan mu. Hikima ta biyu, kasancewar ita rai abu ce wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce ta alal haraka, wato a bisa kazar-kazar. A kullun shi dan Adam zama gudai ba nashi bane, yana buƙatar wato motsa jiki. Babu motsa jiki ko ta bangaren ibada wanda Allah ya shar'anta mana sama da sallah, domin sallah akwai wato fa'ida daga cikin fawaidin ta, shine motsa jiki. To kasancewar ita kware duk lokacin da ta saba dangane da irin waɗannan abubuwa, idan ta kauda kai ta wujire kwana biyu bata yi ba, za ka ga ta samu kasala da rauni da kiwa. Wai ba ma sallah ba, dauki sufar da mutum yake yi ya je ya gudu ya motsa jikin shi. Idan ya samu kwana biyu bai yi ba, sai ya samu damuwa, za ka ga jikinsa ya canza. To dan haka kasancewar maimakon a ce in babu ruwa shikenan kawai wannan sallah za a kaurace shi zuwa lokacin da aka samu ruwa, wannan jikin dan Adam zai samu rauni dangane da abin da ya saba na motsa jiki a bangaren wannan ibada. Dan haka Ubangiji ta'ala sai ya shar'anta mana timama, mu yi timama domin mu yi wannan ibada, wanda wannan ibada na ɗaya daga cikin abin da take kunshe da shi, wato shine motsa jiki na dan Adam domin ƙara samun koshin lafiya da sauran fawaid waɗanda suke na daba. Shine anan suka ce annan nafsa majbulatun alal haraka, wato ita rai ta dan Adam Allah ya halicce ta ne akan kawai kullum shine wato kazar-kazar mutum ya dan motsa jikinsa. Ya riga ya saba kenan in babu ruwa a ce sallah za a daina sai lokacin da aka samu ruwa, wannan dan Adam zai samu rauni wanda yake na jiki da kasala. Sai aka ce to mu shahi kasa domin wannan ibada kar mu kaurace mata mu nisa da ita. Wannan sune hikimomi biyu wanda malamai Allah ya ji kansu suka ambata dangane da wato timama. dan haka malaman al'umma gaba ɗayan su sun yi ijma'i cewa timama abu ce wanda Allah ya shar'anta mana kamar yanda zamu ga hadisan da malam ya zo da su a karkashin wannan babu al-hadithu thamin wa thalathun an imran ibn husayn radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مؤتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد عليك بالصعيد فإنه يكفيك Imran ibn Husayn al-Khuzai Allah ya kara masa yadda wanda yana ɗaya daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya musulunta tun a farkon burku na musulunci wanda na ɗaya daga cikin matsayin da Umar ya masa ya aika shi zuwa birnin Basra a matsayin malami domin ya sanar da su hukuncin addini wanda na ɗaya daga cikin abubuwa wanda Allah ya albarkace shi da su na daraja mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ke lekowa gidan shi sai mai sallama shi Imran ibn Husayn mala'ikun Allah suke masa sallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da haka wanda hadisi ne ingantacce wanda Allah ya masa rasuwa a birnin Basra inda Umar ya tura shi domin ya karantar da su addini a shekara ta 52 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wato ya ga wani mutum mu'tazila wato yana gefe daya wato ya kaurace lam yusalli fil qaumi bi yusalla a cikin jama'a ba wannan mutumin anan Imran wato ya buye shi saboda babu wata fa'ida dangane da bayyana shi cewa sai an ce wani ne tare da cewa wata riwaya ta bayyana cewa shine Khallad ibn Rafi ibn Malik al-Ansari Khallad ibn Rafi ibn Malik al-Ansari Allah ya kara masa yadda shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan yaga wani mutum wato ya koma gefe lafazin mu'tazilan an ciro shi ne daga al-i'tizal in aka ce al-i'tizal shine at-tanahi wal-infirad mutum ya koma gefe ya kadaita kamar yanda Ubangiji ta'ala yake mana hikaya dangane da fadar Ibrahim alaihi salam ga jama'arsa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa allahu akuna bi du'ai rabbi shakiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya haka can Allah yake cewa wa idh'itazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa don haka kenan al-i'tizal shine at-tanahi wal-infirad mutun ya kaurace ya koma gefe ya kadaita shine anan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan wato yaga wani mutun ya kaurace ya koma gefe su kansu mu'tazilawa ba a ce musu ba mu'tazilawa illa kasancewar sun kaurace ma malamin su lokacin da ya dawo kan wannan an gane sun kaurace sun koma gefe dangane da aqidar ahlus sunna wal jamaa dan haka ake ce musu al mu'tazila sai yace lam yusalli fil qawmi bi salla a cikin jamaa ba fa qala ya fulan sai manzon Allah yace ya kai wani ma mana aka an tusaddi fil qawmi mi ya hane ka kai salla a cikin jamaa na ga ka koma gefe sai yake cewa ya rasulullah asabatini janaba yace ya manzon Allah janaba ta same ni wala ma'a kuma babu ruwa tare da ni wannan kuma kasancewar ana cikin tafiya ne fa an gane ku lokacin sallah yayi an hadu za a yi sallah shi sai ya koma gefe ya zauna bayan gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganci sai yake cewa me ya hana kai sallah a cikin jama'a sai ya bada iya uzurin sai ya ce ya rasulullahi asabatini janaba janaba ta same ni kuma wala ma a alhali babu ruwan da zan yi wanka tare da shi a lokacin nan fa qala sai manzon Allah ya ce da shi alayka bis sa'idi fa innahu yakfik manzon Allah ya ce masa ka lazimci yin amfani da fuskar kasa domin ya wadace ka ma'ana ka shafi kasa kai temama shafar kasa da zaka yi kai temama ya wadace ka zaka iya yin sallah da ita don haka wannan kasancewar na ɗaya daga cikin hadisin da yake nuna mana sababin abin da ke sanya musulmi ya yi temama ɗaya daga cikin su wato shine rashin ruwa kaga anan kasancewar shi wannan sahabi janaba ta same shi ya koma gefe jama'a sun gama sallah manzon Allah ya tambaye shi me ya hana kai sallah a cikin jama'a ya ce ya rasulullahi janaba nake da kuma sannan babu ruwan da zan yi wanka manzon Allah ya ce masa fa alayka bis sa'idi alayka wannan ismu fi'il amr ne bi ma'ana ilzamis sa'ida ma'ana ka lazimci fuskar kasa ka yi temama in aka ce as-sa'id shine suka ce kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard ma'ana duk abin da yake shimfida a ban kasa wannan ya halatta mutum ya yi temama a kansa da shi kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai ya ce fa innahu yakfika manzon Allah ya ce masa wannan ya wadace ka don haka ubangiji ta'ala ya faɗa a can sai ya ce falam tajidu ma'an an gane ku wa in kuntum junuban fattaharu sai yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ga'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum to dan haka idan ka dauka a dunkule iya abubuwan da suke ba musulmi damar yayi temama abubuwa ne biyu in ma rashin ruwa ko kuma ga ruwan mutum bai yadda damar yin aiki da shi dan haka kenan anan malamai sai suka nuna cewa sababin abin da ke halatta ma musulmi yayi temama abubuwa ne guda shida a gulguje sababi na farko shine faqdul ma'i mutlaqa rashin ruwa in ma kasancewar baka da shi sannan kuma baka da masaniya dangane da inda zaka same shi kuma ga lokacin sallah yayi to anan koda kana da janaba sai kai temama sai kai sallah sababi na biyu shine malamai suka ce al-khawfu ala nafsihi aw malihi min sabu'in jin tsoron hallaka a karan kanka ko dukiyarka wato dangane da namun daji aw sariqin in mashali talabil ma ko kana tsoron barawo zai sace ma dukiya idan ka tafi neman ruwa misali kai ne ga dukiyarka wanda wannan dukiya ba za ka iya yin yawo da ita domin neman ruwa in ka bar wannan dukiya kafin ka je ka nemo ruwa za ta iya tozarta ko kuma kana jin tsoron tsakaninka da inda za ka samu ruwa akwai namun daji wanda za su iya halakar da kai to wannan sababi ne wanda yake halatta ma mutum ya temama sababi na uku shine ihtiyajuhul ma'a lishurb wato mutum da zai bukaci ruwa domin sha misali akwai ruwa tare da kai to amma ruwan bai wuce ba ka sha an gane ku kasancewar ko kuma kana jin tsoron cewa ruwan da yake tare da kai in kai temama da shi a yanzu zuwa gaba kishirwa za ta kama ka kafin ka kai inda za ka samu ruwa wanda wannan kishirwa kuma takan iya halakar da kai to don haka a irin wannan lokaci sai ka bar ruwanka kai temama kai sallah kenan ruwan kai amfani da shi dangane da shanka an gane ku sababi na hudu shine al-jahlu bi wujudil ma rashin sani dangane da samun ruwa in babu ruwa tare da kai kuma baka san ba inda zaka je ka same shi ga lokacin sallah yayi sai kai temama kai sallah sababi na biyar shine khawful halaki bi isti'malil ma jin tsoron halaka dangane da yin amfani da ruwa shine malamai sai suka kara suka ce au ziyadatul maradi au ta'khirul bur kana tsoron cewa in ka sanya wannan ruwa a jikinka zai iya halakar da kai ko kuma akwai rashin lafiya tare da kai in kai amfani da ruwa wannan rashin lafiya za ta karu ko kuma kasancewar in kai amfani da ruwan wato rashin lafiya wannan zaka samu jinkiri na warkewa to a irin wannan hali mutum yakan iya yance mama dan haka sababi wanda yake na shida malamai suka ce shine ya zamantu rauni ko kuraje ya hada mafi yawan jiki an gane ku ya zamantu ya gama mafi yawan jikinka in ma gaba kuwa wadanda suke na temama ko kuma jikinka gaba daya misali mutum ne kuraje suka fito masa janaba ta same shi wanda kasancewar ba yanda za a yi ya iya yin amfani da ruwa saboda rashin lafiya da take tare da shi to a irin wannan lokaci sai ya daina yin amfani da ruwa ya temama a jimilce waɗannan su ne sabubba shida waɗanda suke halitta ma musulmi yin temama amma a dunkule sai ka ce rashin ruwa ko kuma rashin samun damar yin amfani da shi wanda sauran dukkan waɗannan sabubba suna karkashin wato rashin samun damar aiki da shi dan haka kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa temama abu ce wanda Allah ya shar'anta ma wannan al'umma kamar yanda manzon Allah ya faɗa ga wannan sahabi yace masa alayka bis-sa'idi fa innahu yakfik sannan wannan na nuna mana cewa ashe mutum ko yana da janaba zai iya yin temama wannan temama ta tsaya masa matsayin ruwa ma'ana an ba shi damar kenan da zai yi sallah a sanadiyar wannan temama da yi sannan kuma wannan na nuna mana cewa in mutum ya samu kanshi a cikin wani yanayi to ya kamata ya gabatar da uzuri kaga kasancewar anan jama'a sun tashi sun yi sallah shi ya koma gefe manzon Allah ya tambaye shi me yasa baka yi sallah a cikin jama'a yace ya rasulullahi ga halin da na samu kaina janaba nake da sannan kuma babu ruwa tare da ni kenan don haka wannan uzuri ne ya gabatar dangane da abin da ya hana ya shiga cikin jama'a a yi sallah da shi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa malami ko wanda yake shugaba kenan duk mutumin da ya zamanto zahirin halin shi wato kasancewar akwai takaitawa ko saba ma abin da yake sananne kenan wannan ya kamata a bashi uzuri har sai an samu kasancewar a bayani wanda yake gamsashe dangane da halin sa kaga a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me bai fada shi da fada ba tambayar shi ya yi masa me ya hana ka yi sallah a cikin jama'a sai ce ya rasulullahi kaji uzurina janaba ga ta same ni sannan kuma babu ruwa tare da ni sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wato sauki ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ma wannan al'umma ita temama tana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya rangwamta ma wannan al'umma duk lokacin da mutum ba shi da ruwan da zai yi arwalla ko kuma zai yi wanka na janaba shine sai ya temama wannan kuma na nuna mana irin kula da bibiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake ma sahabbansa tare da yanda yake tambayar su dangane da halayen da suka samu kansu a ciki alhadithu tasi'u wa thalathun عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه عمار ابن ياسر الله إكرامه سيدا كيشوا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا أيكاني دنغني دو تبكاتسا ميزا أي فأجنبت معنا جنبا سيتسامين falam ajidil ma'a ban samu ruwan da zan yi wanka da shi an gane ku didi da wancan hadisi na Imran ibn Husayn shi ma janaba ta same shi kuma babu ruwan da zai yi wanka ni za a yi amma yace fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragu dabba sine hurgima akan kasa irin yanda dabba take hurgima an gane ku ma'ana irin yanda jeki ko doki yake burgima akan kasa ko kuma mu ce dabba dai gaba daya irin yanda take burgima akan kasa haka ammar wato yayi burgima menene zamu fa'idanta anan kasancewar wato ijtihadi mutun yayi ijtihadin sa akan mas'alar da wato bashi da nassi lokacin da baka da nassi baka da wani aiki wanda yake bayyananne wanda yake tabbatacce ga abu ya samu to sai kai kokarin ijtihadin ka shi anan iya kokarin sa ne ya bada shi amma ga yayin lokacin sallah yayi janaba ta same shi kuma babu ruwan da zai yi wanka da shi bi zai sai burgima irin yanda dabba take burgima ya tashi ya sallah bayan ya gama yace kuma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sannan sai na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika la na ambata masa wato irin yanda nayi cewa ga yayin lokacin sallah yayi janaba ta same ni ba ruwan da zan yi wanka amma iya abinda nayi nayi burjima akan kasa nayi sallah yaya ka gani ya manzon Allah fa qala sai manzon Allah yace inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza manzon Allah yake cewa ai da zaka aikata haka da hannuwanka manzon Allah yace ai ya wadace ka anan akwai itlaqul qawli ala alfi'l lafazin an taqula bi ma'ana an taf'ala bi yadayka hakaza manzon Allah yace da zaka aikata haka da hannuwanka manzon Allah yace masa ai ya wadace ka sai ya nuna masa thumma daraba bi yadayhi al-ardh darbatan wahida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi kasa ko kuma mu ce sai ya bigi kasa wato da tafukan sa bugu dai tak a wata riwaya kamar yanda yake cikin wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago hannunsa sai ya kakkabe in ma ka kakkabe ko ka bushe saboda kuran da tara ta yi da hannuwanka thumma masaha shimala ala yamin sannan sai ya shafa hannunsa na hagun wato akan dama kenan dama ya fara shafa sannan wa zahira kaffaihi wa wajha sannan manzon Allah ya shafi bayan tafin hannunsa gaba ɗayan su sannan kuma ya shafi fuskarsa wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da yake suke nuna mana kaifiya ta timama wanda take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita timama ba wani abu bane ba na kaiwa rana ma'ana ba wani abu bane mai wahala iya timama abinda zaka yi zaka buga hannuwanka a ban kasa ma'ana ka shahi kasa idan ka shahi kasa bugu dai tak zaka yi idan ka dago hannuwanka in ma ka kakkabe su ko kuma ka bushe an gane ku kenan a wannan riwaya yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi hannunsa kenan ya shahi tafinsa ya shahi tafin kenan dama da wannan hannu na hagun ya shahi kenan ciki da baya sannan kuma ya shahi shi ma hannun hagun wato da hannu wanda yake na dama ciki da baya sannan kuma sai ya shafi fuskarsa gaba daya kenan in ka buga haka zaka yi kenan sai ka shafi hannunka wanda yake na dama sannan kuma sai ka shafi hannunka wanda yake na hagu kenan nan bayan tafin sa manzon Allah ya shafa daman shi wannan da shi ka shafa kenan da ya haka sai ya shafi bayan tafin hannunsa na dama sannan kuma ya shafi tafin hannunsa na hagu sannan kuma sai ya shafi fuskarsa wannan shine yake nuna mana cewa iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da timama shafar kasa da takce ba biyu bace hadisin da yake nuna shafar kasa su biyu bai inganta ba bugo da kari iya abin da ya inganta kuma tafin hannu ake shafa bakin tsintsiyar hannu zawwa gwiwar hannu shi ma wannan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku kamar yanda anan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ke nuna ma amma cewa ga yanda zaka yi manzon Allah yace masa inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza ai ya wadace ka ka aikata da hannuwanka haka manzon Allah sai ya nuna masa sai ya bigi kasa bugo dai tak da ya dago hannuwansa da hannun shi wanda yake na hagu manzon Allah ya shafi hannun dama ina ya shafa ya shafi bayan hannun sannan kuma hannun dama da shi ya shafi na hagu bayan hannun sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi fuskarsa wannan shine iya abin da yake ce mama to dan haka wannan hadisi shine tushe dangane da kaifiyar ke mama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya koya ma wannan sahabi wanda kuma karantarwa ce ga dukkan al'umma kenan wannan shi ma yana daya daga cikin hadisan da suke nuna mana ashe wato sharadin abinda ke sanya mutum yayi temama ko kuma sababin abinda yake sanya mutum yayi temama shine ga lokacin sallah yayi babu ruwa tare da shi kenan ko yana da janaba zai iya yin temama temama ta dauke masa wannan karamin hadisi da babba illa kasancewar shi wannan sahabi wanda kamar riwaya ta gabata na Khalid ibn Rafi bayan wato an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka samu ruwa manzon Allah da jama'a suka shaye bashi ruwa yace masa je ka kai wanka dan haka ita timama ba ta dauke ma mutun janaba lalle tana halitta maka kai sallah da sauran ayyuka na ibada amma duk lokacin da ka samu ruwa ka san da cewa wankan janaba yana kanka kuma in baka da ruwa koda ka kai shekara 10 kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada iya abin da yake kanka shine temama al hadithul 40 an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala أوديت خمسا لم يؤبهن أحد من الأنبياء قبلي نسرت بالرعب مسيرة شهر وجئلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجئلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهلت لي المغاني ولم تهل لي أحد قبلي وأوديت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة واتو wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Jabir Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga wajensa manzon Allah yake cewa uditu khamsan an bani kyautar abubuwa biyar waye masa wannan kyauta shine Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah yace lam yuqahunna ahadun min al-anbiya'i qawli babu daya daga cikin annabawa wanda suka gabaci ni wanda Allah ya masa kyautar abu dai daga cikin waɗannan abubuwa biyar abu na farko manzon Allah yace nusirtu bir-rubi masirata shahar an taimaka mu wato da razana da furgici an gane ku gawaki nan abokan gaba ta tsawon tafiyar wata guda ma'ana duk wani makiyi da duk wani abokin gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudu da arewa gabas da yamma sasannin Madina gaba ɗaya sai kai tafiyar wata guda duk wani kafiri da duk wani mushriki makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zaman daddar suke Allah ya jefa tsoro da furgici a cikin zuciyarsu a kullun suna daddarkin cewa takan iya yiwuwa kafin a wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo musu farmaki ya mamaye su shin yanzu wanda yake tsoron a kawo masa dauki shi zai iya kai dauki da kansa ba zai iya kai dauki ba dan haka wannan abu ne wanda Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi jefa furgici a cikin zukatan abokan gabar shi kuma tsawon tafiyar wata guda tafiyar wata guda fa akalla za ta yi tafiya ta fi kilo 2000 kuma kudu da arewa gabas da yamma dukkan wasu sasanni na Madina duk wani makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin furgici da tashin hankali ba kwanciyar hankali tare da shi tsoro yake kara kawo masa dauki abu na biyu shine sai yake cewa wujilati liyal ardu masjidan wa qabura manzon Allah yace an maida mun kasa gaba dayanta wato masallaci ne idan aka ce al-masjid wato shine mawdu'us sujud sabani ga al'ummun da suka gabata ba yanda za a yi kai sallah in ta kama ka dole sai ka je masallaci to amma mu sai aka maida mana kasa gaba ɗayan ta masallaci ce duk inda sallah ta kama mu zamu shine sai ya ce wa tahuran kuma mai tsarkakewa ce in babu ruwan da zaka yi arwalla da shi ko kana da janaba sai ka yi timama shine ya ce fa ayyu ma rajulin min ummati tun mutumin da dan an gane ko koma wani mutum ne daga cikin al'umma ta ummatul ijaba kenan namiji ko mace lafazin rajul anan la mafhuma lahu namiji ko mace daga cikin al'umma ta manzon Allah yace koma wani ne adrakatu sala wato sallah ta riske shi fa bi salli sai yayi sallah ko ina kenan masallaci sai yace wa uhillat liyal magani yace kuma an halitta mun ganima lafazin magani jami'i ne na magnam kenan abu wanda aka ribato na dukiya a fagen kwama ko ka ce ganima jam'un sa sai ka ce ganaim ko ka ce magnam mufrad kenan jami'i sai ka ce magani kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa maganima kathiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما wannan shi ma yana daya daga cikin abin da Allah yake banci manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda duk annabawan da suka wuce da manzanni Allah ya haramta musu cin ganima ta yaki in akai gani akai yaki aka samu ganima komin yawanta bayya halatta daidai da musu kala zarra su dauka sai dai su tara ta guda in sun tara ta guda ya daga sama ubangiji tabaraka wa ta'ala da kudrar shi yake sauko wata wuta sai ta lashe wannan ganima gaba ɗaya ta cinye ta kurmus shine yahudawa suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can da ubangiji ta'ala yake hakaito mana fadar su allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'ti yana bi qurbanin ta'kuluhun nar an gane ku wanda kuma yana cikin hadisi sahihi wani manzo daga cikin manzanni ma'ana wani annabi daga cikin annabawa Allah ya sanya shi cewa ya bude wata alƙarya da yaki ana fafatawa rana ta je fadawa aski ya zo gaban goshi kamar yanda ake fada a Hausa aska ta dishi sai yake ganin cewa in rana ta fada kenan aiki ya kwana sai yake cewa ya shams innaki ma'amura